cibiyar ta bayyana cewa duk da aiki tukuru da hukumomin lafiya ke yi na daƙile cutar lamarin ya ci tura domin cutar na ci gaba da bazuwa a ƙasar. A halin yanzu an samu bullar COVID-19 a jihohi 27 na Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya, kamar yadda alƙalumar cibiyar daƙile yaduwar cututtuka a ƙasar, wato NCDC, suka tabbatar. Ministan kiwon lafiya Osage Ihanire shine ya ce yanzu a ƙarfe 11:30 na daren jiya Juma'a an samu ƙarin mutane 1,095 da cutar ta harba a faɗin Najeriya. An sallame mutane 208, sannan mutane 32 sun rasu. Jihohin da cutar ta bulla a karin farko a baya-bayan nan sun kasance Adamawa a yankin arewa maso gabas da jihar Filato a yankin arewa ta tsakiya. Har ila yau jihar Lagos ce yake kan gaba da mutane 657, sai birnin tarayya da mutane 138, Kano tana da mutane 73, Ogun 35, Gombe 30, Katsina 21, Osun 20, Edo 19, Oyo 18, Borno 15, Kwara 11, Akwa Ibom 11, Kaduna 10, Bauchi 8, Delta 6, Ekiti 4, Ondo 3, Rivers 3, Jigawa 2, Enugu 2, Niger 2, Abia 2, Zamfara 2, Sokoto 2, Benue 1, Anambra 1, Adamawa 1, Plateau 1. Wani abu da ya dauki hankali shine cewa an samu jami'an kiwon lafiya su kansu guda 40 da aka tabbatar sun kamu da cutar. Amma sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa, wanda yake shugabantar kwamiti na musamman da shugaban kasa ya nada, ya ce kamfanonin inshora na kasa sun kawo dauki
the premium in the sum of 112,500,000 for cover has been fully paid by the Nigerian insurance industry.
Boss Mustafa ya ce kamfanonin inshorar kasar sun ba da gudunmawar naira miliyan 112,500 domin ya zama inshora na ma'aikatan kiwon lafiya 5,000 da suke sadaukar da rayuwarsu a kullum wajen yin ayyukan agaji na kokarin daƙile cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.